إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم نبي قوات الربيع الثاني إجرى من زان الله صلى الله عليه وسلم دولا ندريه دو أربعين دبقوي وان دي 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 دا 24 ga watan tara shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam muna cikin Babul Adahi baban da yake bayanin hukunce-hukuncen layya malam yace wa an Ali radiyallahu anhu qala ko an karba hadisi daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yace amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tira da abincin Allah su kada tabbata a gare shi ya umarce mu an nastashrifa al'aina mudiba mukula da kyawu na ainihi dabba a wurin idanunta mana mudiba idanun dabba in dukkan su lafiyayyi ne shine mana nastashrifa mudiba mu kula da kyau wal udhuna kuma mudiba kunne shi ba mu lura da shi mu bincike shi ba ya da wata illa babu abin da ya taba shi ko abin da ya lalata shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za mu yanka dabba mu kula da idanunta da kuma kunnuwanta saboda ana son dabba lai ta zamanto lafiyayya ce domin dabba mai lafiya ita ce dabba mai kyau ita ce dabbar da mai ita yana son ta za a yanka ta kuma ita ce dabba mai kudi da yawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya gwada imaninka kana son kudinka ko kana son Allah saboda haka wurin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana so ka bada lokaci in wurin kashe kudi ne Allah yana so ka kashe kudinka ka sai abu mai kyau wanda kai ma kamar yadda za ka ɗauka ka bada haka kake so a baka irin shi kana son Allah ya baka abu mai kyau kai ma ka ba Allah kyakkyawa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne ba ya karɓan komai sai mai kyau to saboda haka sayyidina Ali yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mudiba idanu da kuma kunnuwa wala nudhiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa kada mu yi layya nudhiya kalmar layya daga dhiya ne fa Bahaushe mai da ta layya ba larabci ba ne ba Bahausa ba ne larabci ne dhiya ce sai Bahaushe ya ce asali lahiya ce lahiya ka san Bahaushe akwai Allah ya bashi hikima yadda za ta caccanza kalma ba ta yi bace canza ta yi mera ta yadda yake so amma asalinta lahiya ce saboda Bahaushe ba ya iya faɗin ba tsara ka yana faɗin ba ne da harfa guda biyu ko dai la ko ra ko ya ce lahiya ko kuma ya ce mi lahiya wannan ba din nan sai ya maida shi lamu shi ne sai aka maida mi layya haɗin sai aka goge ta maimakin lahiya sai aka ce layya amma larabci ne ba Hausa ba ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana mu mai layya bi awra'a da ainihi dabba tinkiya ko rago ko akuya ko dan musulmi wanda yake da ijiya guda wala muqabala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya na mu mai layya da wato dabbar da
take da matsala ga kunnanta ko dai kunne daga gaba ya zamanto an yi mi ya zamanto an yanke shi yana muqabala ko kuma gefen kunnan an dan yanke shi ya samu yanka shi yake ce madabba muqabala wala mudabara ko kuma dabbar da aka yanke wani abu na kunnan ta daga bayan kunnan can daga bayan kunni ba daga nan gaba ba can wajen wuyanta kuna ganewa yawa wajen kunni abin da ya wuya baya kenan abin da ya nan kuma shine gaba to da dabbar da aka taba kunnan ta ko ta gaba ko ta baya wanda aka taba kunni ta gaba ita ke ce mu muqabala saboda kana ganin abin ga yana mudabara kuma sai ta bada baya shi ga shi an taba mata kunni ta baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duka wato mai layya da ita wala kharqa'a haka wanda aka huda kunnanta kunna akwai huda gare shi shi ma ba ai layya da manzo Allah ya hana mai layya da ita sallallahu alaihi wasallam wala tharma haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemo mai layya da dabba wanda take da zubabban hakuri hakurin ta sun zube ita ma ba layya da ita duka waɗannan wato sifofi ne waɗanda ba a yi layya da su malam ya ce akhrajahu ahmad imam ahmad ya tattada wannan hadisi wal arbatu da malamai guda hudu wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta shi wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da kuma imam al hakim wannan hadisi yana nuna mana cewa wato idan aka samu dabba da irin waɗannan sifofi din da waɗannan aibobin to ba a yi layya da ba ta isa dinda yake zahirin hadisi yana nuna haka kuma wato dama annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake sharantawa saboda haka dai ya nuna ba ai amma akwai malamai da suke sabani cewa waɗancan guda hudun su dai ne waɗanda suka tabbata in sun ko kuma waɗanda suka dara su waɗanda muka karanta ranar to na hadisin bara waɗannan su ne waɗanda manya-manyan aibobi da waɗanda suka yi su amma waɗanda ba su kai su ba to yana nuna in san samu ne ka yi da wanda ba su ba in kuma ba ka da to in ka yi da su layyarka ta yi kuna ganewa amma waɗancan guda hudu da manzo Allah ya ce arba'un la tujzu fil abahi guda hudu aibobi guda hudu ba su isa a cikin layya waɗanda muka karanta ranar ko waɗannan galibi su ne sai waɗanda suka ɗara su aibobin da sun yi su muni amma waɗanda ba su kai su ba su malamai suna cewa to saboda ingancin hadisan da suka zo da su Allah ya samu dace ma'ana dai waɗannan hadisai da makaranta da wanda muka karanta rana ya tewu da kuma wannan hadisin na sayyidina Ali duka suna nuna cewa ba a yi layya da ainihin waɗannan dabbobi waɗanda suke da irin waɗannan aibubbuka akwai waɗansu aibobin da suka zo a cikin waɗansu riwayoyi akwai dabba da ake cewa al-musfarra wato dabba wadda take karmasassa ko kuma dabbar da wato kunnan ta gaba ɗaya ya cire babu kunnan an yanke mata shi wannan ba a yi layya da ita saboda akwai hadisi da Abu Dawud ya tattada shi daga hadisi wa Uqba dan Amir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato manzo Allah ya yani daga layyar al-musaffara ko al-musmarra da kuma al-mustasala da al-bakha al-bakha da kuma al-mushayya da kasra annabi sallallahu alaihi wasallam dai yana ilayya da wannan karmasar samaran mai ba ilayya da ita sannan ba a yi layya da dabba wanda asalin kunnan ta an cire shi babu shi kuma ba a yi layya da wato dabba wadda idaninta ba su da kyawu wadda idaninta makamni ya ce ba a layya da ita da kuma yan rakiya wadda sai an raka ta tare da dabbobi can ake baro ta sai ka ga tsakaninta da abin nan da dabbobi suna tahiya tare tana can baya makiyayi yana can yana dan taro ta baiwa Allah wani lokaci ma sai ya dan dauki ta ba a layya da ita haka nan ma dabbar da ta kari wanda ta samu kariya ita ma ba a yi layya da ita kuna ganewa ko kaga duk waɗannan
sun zo ba cikin wancan hadisin ba sannan su ma ana hada su da wancan hadisin su ma ba a yi layyar da su sannan haka dabbar da aka cire mata kugu dabbar da ta samu matsala ga kugunta ko ta je ta wada wani wuri ta sarkahe wurin ta hito ta kugun ya cire aka cire naman ta nan wurin ga kugunta ga mazauninta ko kuma wanda bindinta ya cire wuciyarta gaba dai ta cire sakamakon wani abu da ya same ta ita ma ba alayya da ita saboda hadisin da Imam Ahmad ya tarda shi da Ibn Majah da Imam al-Bayhaqi daga hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mashi yarda yace naci ma Annabi sallallahu alaihi wasallama na sai wani rago domin in yi layya da shi sai ainihi zaki ya kama ko kuma kura ta kama shi sai ta cire mai kugu kura ta kawari ta samu kugun ta cira ta cire kuma Allah ya sabata mutu kuma ga ta da rai sai na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zai sai manzo Allah ya ce dhahibi kai layya da wannan ragon yadda yana da mi yana da cirarren kugun nashi to saboda haka kenan wannan ya nuna kenan ana iya yin layya da irin waɗannan dabbobi in babu wasu sai su in akwai kuma in sun samu ne to kai da wannan ba su ba amma wannan riwayan a cikin ta akwai wani da ake ce majabirul jufi ya rauni ne kuma akwai malamin shi Muhammad ibn Qarada ni kuma majhuli ne ba san shi ba sai dai hadisin yana da hadisin da yake mai shaida wurin Imam al-Bayhaqi kuma Ibn Taymiyyah wato kakan Ibn Taymiyyah kenan cikin littafin shi Muntaqal Akhbar ya kafa dalili da wannan hadisi akan cewa lalle aibin da ya faru ga dabbar layya bayan ka faɗi cewa dabba ce da zaka layya da ita to wannan aibin ba ya cutar da ita muna ganewa idan ka sau dabba ka ce wannan dabba ce talayya sai wani aibi ya sami ta saboda ka riga ka ayyana ta talayya ce to shikenan da wannan aibin zaka layya da ita dan wani aibi ya same ta ba ya cutar da ita tunda shi ma ga yayya ce dabba ya sai dan ya layya da ita sai ainihin kura ta kawari ta lahanta ta ko ya tambayi manzo Allah sai manzo Allah ya ce mi kai layya da ita sai nuna irin wannan aibubukan kenan idan suka samu dabba bayan ka riga ka ayyana ta cewa da ita za ka yi layya to shikenan babu laifi ko da wannan abin ya same ta babu laifi sai layya da ita Allah ya sa mu dace malamai sun yi jima'i akan halaccin yin layya da dukkan dabbobin nema gaba daya su wane ne dabbobin nema raƙuma da shanu da tumaki da awaki amma malamai sun yi sabani waɗannan su huɗu ɗin da shanu da raƙuma da tumaki da awaki wanne ya fi dacewa a yi layya da shi cikin su huɗu malamai sun yi sabani wasu suka ce yi da raƙumi ya yi wasu suka ce yi da shanu ya yi wasu suka ce yi da tumaki ya yi kowa da irin abin da ya ɗauka ya fahimta a cikin nassoshin da suka zo cewa shi ya fi muna ganewa ko amma dai zahiri yana nuna cewa dabbobi kanana tumaki da awaki a wurin layya sun yi falala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su yi wanda kaga manzo Allah ya yi kuma akwai raƙuma ma bai yi ba kaga ya nuna cewa kai layya da rago ya fi su wasu malamai suna kallon in ka yi layya da raƙumi ko ka yi layya da sa a hisamin nama da yawa wanda za a raba mu mutane su ko malamai suka ce a'a tunda dai ga wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya san wanda ya hina mu amma ko bai taba yin layya da wata dabba wadda ba karamar dabba bace yawa amma hadiya wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da mai yana yi da manyan dabbobi amma layyakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ne da karamar dabba yana yi ne da raguna kuma muna ganewa ko amma su malamai sun ce duk da yake ba ya nuna cewa ya bi ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tana yi wa manzo Allah yana yi layya da su ne saboda su ne suka saukaka gare shi a wannan lokacin su ya samu shi yasa yake ta yi layya da su amma dai duk da haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce ba su suka saukaka gare shi ba manzo Allah ko da kuma yake so sai layya da shi amma dai wannan magana ce ta malamai sa'annan malamai sun yi jima'i akan cewa
bai halitta ailayya da dabbar da ba waɗannan dabbobin guda hudu ba. Ce abin da aka hikaito daga sashen malamai wani da ake ce ma Al-Hasan dan Salih yace ya halitta ailayya da ainihi ra abin nan shanin daji san daji ana ailayya da shi wanda ake ce ma jamus san daji ai mun san shi ko murdede wannan mai kawani haka amma duk murdede shi zaka zaki yazo ya gaba da shi wai shi yace ana ailayya da shi saboda yana kama da shanu ai ko ba haka ba kasashe wasu kasashe na Laraba cikin gari zaka ganin shi ana saida shi yanka shi ake yara ci kamar kasan Masar haka shi kai suke cikin kasuwa bangaren shi ga yanan dewa ga shanu shi ma ga yanan wanda kake so sai ka sai to ana iya yanka shi kamar yadda ake yanka sa yace a madadin mutum goma suna iya hadaka a kan shi su yanka su yi layi da shi yace kuma ya halitta ayi layyada barewa ko bauna ka san bauna tana kama da barewa ko kamar su ɗaya da barewa sai dai tayi barewa kiba to ita ma yace da ana iya layi da amma su da barewa da bauna ana iya layi da su a madadin mutum da ya kawai kamar yadda zaka sayan akuya ko rago ko tunkiya kai kadai to su ma kana iya layi da su amma ba haka duk malamai sun yi jima'i cewa ba a yi layi da wata dabba in ba dabban nema ba dabbobin nema su karya ke layi da su shanu da ragunma da tumaki da awaki amma wannan an samu ya hita daga jima'i ya ce ana iya yi da naman daji kamar san daji kamar ainihi bauna da kuma barewa kuma haka aka rawaito ma daga Asma binta Abubakar ta ce mun taɓa yin layi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama doki aka yanka doki kaga dai yana nuna cewa doki halal ne ko manzon Allah ya yi layi da shi Asma binta Abubakar da kuma abinda aka rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala da cewa ya yi layi da mi da zakara duka dai waɗannan abubuwa ne da ake hikaitowa daga magabata sun yi amma dai abinda ya bi shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata Allah ya samu dace malam ya ce wa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni an aquma ala budunihi in tashi in yi tsaya akan wato abin nan tagoyi budun jami ne na budna albudnatu shi ne taguwa muna ganewa ko Allah yace wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair albudun su ne tagoyi da yawa raƙumma mata da yawa ko kuma raƙumma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in yi tsaya kan raƙumman shi in kula da su bayan shi ya yanka wanda ya yanka muna ganewa ko wa an uqsima al-huma ko manzo Allah ya bani umarni cewa an yanka an hede su an daddata naman illalla babu mutane naman wa juludaha sannan kuma illalla babatun su wa jilalaha da dukkan abubuwan da suka rataye da su alal masakin akan mabukata talakawa Allah ta'ala ya ce fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra yawa ku ci sannan kuma ku ci yadda al qani'a mutunan da ya gamsu mutunan da yana da hakuri bai layya ba ko bai san da zai samu ba kuma ya hakurtar da zuciyar shi hukukun sahibi ba sai ku bashi wal mu'tarra da kuma wanda yake zuwa da dan kwanan sha'bani ina Allah mai ta mana Allah kare mai ta mana wanda ke bara al mu'tar wanda yake bayyana yana taran mutane yana bi gida gida manzo Allah yace shi ma dauka bashi ko Allah ta'ala yace dauka bashi to nan ma sai ina ne ce manzo Allah yace dai rarraba naman da fatin da sauran abubuwan da suka rataye da su kamar kawahuwan su da kanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya raba su akan talakawa mabukata ولا اعطي في جزارتها شيئا منها ولا اعطيكم كد ان بادا في جزارتها ا cikin hawatta da akai a cikin aikin mahaucin da ya hawata ya hedita ya dadda tsanaman dai abinda ake so da naman din mana dai wanda ya aikin nama ka in bashi shay an komi mina daga ciki da sunan mi kuna aikin shi da wata na tsada na saira ta 300 ko jikkabi ko 350 mai hidi ya kare sai ka ce mi to doki wata a matsayin mi kudin aikin ka ba a yin haka sai dai ka baya sadaka saboda talaka ne ai ka baya sadaka fi sabilillah in yaso kuma ka sallame shi in ba haka ba to sallama shi kawai nawa yake yi jikka da 50 da 300 yake ko jikka biyu an shi kudin ka fata haka ce mai a nawa za a saida mana ka ce ba ta saida ba ce ba a saida fata sai dai a yi sadaka da ita muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi wannan ya faru a cikin raquma Nabi sallallahu alaihi wasallama wanda Nabi sallallahu alaihi wasallama wato ya taho da su a hajjin bankwana raquma ne guda 100 hada wadanda sai na Ali ya zo da su daga kasar Yaman da aka gama da su guda 100 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka guda 63 cikin su da hannun shi ta soke su ina ta soke su guda 63 saura 37 manzo Allah ya kira sai da Ali radiyallahu ta'ala yace bai kai ida yanke su ni kuma ya soke sauran wannan yana nuna falalan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala wa annan gurin ma yana nuna cewa yana da wani karin bambanci da sauran sahabbai saboda manzo Allah bai sa kowa ba sai shi Allah ya sa mu dace to saboda haka kenan hadisi yana gwada mu cewa sadaka ake yi da dukkan nama na dabbobi wannan kuma hadisin yana magana ne ba lai yake magana ba yana magana hadaya ne a wurin aikin haji ne na bankwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam layya daban hadaya daban hadaya ana yin ta wurin aikin haji ita kuma layya ana yin ta ba cikin wurin aikin haji ba yawa to amma za a yi kiyasin hadaya da layya saboda duk lokaci ɗaya ne ake yin sa bara ka kenan a sadaka ake yi ana yin sadaka da fatu da sauran abubuwa kamar yadda ake yin sadaka da mi kamar yadda ake yin sadaka da nama akai su ma fatun sadaka ke da su ba a ba mahauci komi daga cikinsu a matsayin kudin aikin shi ba a ba shi saboda wannan ya koma kamar saidawa ne kai ke ba a ba shi don haka kenan hukuncin layya da hukuncin hadaya kusan duk guda ɗaya ne ba a saida nama ba a saida fata kuma ba a bada wani abu daga cikin namominsu gaba ɗaya ba a bada shi ga mahauci wanda ya hida ya aiki muna ganewa ko saboda haka ba a yi gaba ɗaya rikewa ake yi ba a saida komi duk wanda ya saida bai daidai ba aikin shi bai yi ba Allah subhanahu wataala ba ya san irin wannan aiki Allah ya sa mu dace wa an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Jabir Allah ya kara masa yarda yace na hadna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am al hudaybiya a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya shekara ta hudu ta shida shekara ta shida bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina akwai sasancin da aka yi na ainihin hudaybiya manzo Allah ya taho da mutane 400,400 da wani abu ya zo da su domin su yi umra Quraisha suka ji su suka tare su sun kusa kawowa makka suka tare suka ce a manzo Allah ya ce ba yaki zawa hada muka soyi ba mun zo mu yi umra suka ce a ba shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Usman ya tattauna da su domin ya gaya musu ga abin da ya kawo suka ce a suka je suka ce masa sayyidina Usman kai tunda ka shigo makka mun baka dama ka je kai umrarka amma annabi ba zai shigo ba sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ya ce shi ma ba zai ba in dai manzo Allah ba zai ba shi ma ba zai ba to shikenan sai jita-jita ta zo cewa ai an rike sayyidina Usman ana can ma ana yin kurin kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku zo ku yi mana mubaya'a kan mu shiga da ƙarfi mu shiga garin Makka
tunda mu ba zo da fada ba sun mai da abun fada da suka ji labari sai suka turo jakadan su ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Suhail ibn Amr aka zo aka tattauna aka ce manzon sallallahu alaihi wa sallam lalle ba zai shiga makka wannan shekara ba kuma labari ya samu cewa ai taji tace sayyidina Usman yana nan labi lafiya ba kashe shi ba inna ba san tsare shine suna tattaunawa da shi to shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su shiga makka din da yake ba aka ce ba zai shiga ba wannan dai mun sha fadin shi to Jabir bin Abdullah yace a wannan shekara ta shidda din da aka yi sulhul Hudaybiya yace mun soke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albadana raquma guda taguwa an sab'atin amadadin mutum bakwai sai mu hadu mutum bakwai kowa ya kawo kudin shi sai mu hada sai mimi sai mu sai raquma guda sai mu soke wal baqarata kuma mun yanka saniya an sab'atin muna ganewa ko daga mutane bakwai wannan siga tana nuna kamar raquman da aka soke shanu ma soke sakai ko ba haka nan bane raqumi shi yake sokewa sa ba a soke shi sa yanka shi ake ko ba haka bane ba a soke sa sai dai a yanke shi duk da yake akwai sabanin malamai wurin raqumi an yanka shi za a ci ko ba a ci sa an aka soke shi a ci ko ba a ci yawancin malikiya dai sun taba kan cewa raqumi soke shi ake in an yanka shi ba a ci saniya me yake mata yankawa ake in an soke ta ba a ci wakilai ukala wata riwaya an ce ana ci amma magana ce mai rauni Allah ya sa mu dace rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi ya nuni akan halaccin mu hada kudin mu a cikin raqumi mu hada kudin mu domin mu sai raqumi mai layya da shi ya halitta a cikin saniya da kuma ainihin taguwa cewa waɗannan dabbobin manya-manya guda biyu suna wadatar da mutum bakwai ma'ana mutane bakwai suna iya hada kudin su su sai raqumi ko su sai sa su yi layya da shi ya halitta wannan a cikin hadaya ne amma za a kiyasan hadaya da layya saboda lokaci ɗaya ne kuma saboda ma akwai hadisin da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i suka rawaito daga hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace kunna ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safar mun kasance a cikin balaguro mun yi wata tahiyya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadara al-adha sai layya ta same mu cikin wannan tahiyya fashtarakna fil baqara sab'atan sai muka hadu mutum bakwai muka sai abin nan saniya sai muka yi layya wanda yake nuna ko kana cikin balaguro kana yin layya in akwai dama ko kana cikin balaguro kana yin layya ko da ba iyalin ka ba su kusa da kai sai kai sadaka da nama in ka yanka zaka samu lada sai ka samu wani miskini ko su miskine ka ba su raba naman su je su ci tunda ba wanda zai soya maka in dai kana da hali to kana yi yace sai mu hadu mutum bakwai mu sai sa sai mu yanka mutum goma kuma sai mu sai raqumi shi raqumi ana iya kara mutum biyu mutum uku akan mutum bakwai yace raqumi kuma sai mutum goma su hadu sai mu yanka mu yi layya da shi kaga ya nuna kenan ya halitta wato mutane bakwai su sai sa su yi layya da shi in ba su da halin in ba su da hali saboda yanzu kaga alayya ta koma wata yi da jikka 50 da jikka 40 sai kai layya amma yanzu daga bara waccan zawa bara daban na kaga abin da ya canza ko ba haka ba ne akwai yadda da sai ka sai da jikka 15 20 kai layya da yanzu ta koma ita ce ta 50 din ya akuya ragon jikka ba su sai ka ga irin dan wata biyu ne ko ta ba layya ne shi don micici akalla sai ka zuba kudi kamar jikka 100 za ka yi layya akalla kenan irin ragon jikka 55 60 na da yanzu shine koma jikka 100 kuma ba haka ba in kana so ka samu lada kuma ka sha shagalin ka to sai ka kai 150 ka samu lada kuma a ji dadi a wadata saboda haka kana da 50 ɗin ka laiwa ta sai ka nemi wani kai wani kai ma tunda baka da kawo 50 ɗin ka nawa kenan mu je mu nemi wani shi ma ga 50 sai ka kuma hada 100 ku kun samu sa za ku samu ladan mutunan da ya laye kuma kowa ya samu nama kuma za ku samu nama sai dai bambanci ku da mutane ba ku intalle ne wanda aka ba sai ya gidan namun shi kowa za ga ragunan ku mutana kasa su ba bambanci ku da mutane kina amma ba ka ba dilla da ku duk dai ce insha Allah ta'ala saboda niyya Allah ya sa mu dace hadisi na gaba malam yace shine karshe ko to daga cikin abubuwan da wato ake so ga mai laye duk da yake mai bayanin su can baya shine ana so ga mai laye cewa idan yana so yayi laye idan watan laye ya kama to kai yayi mi kai ya aski kuma kai yanke akai hunshi idan watan laye ya kama saboda hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wata ya kama na layya kwanaki 10 na farkon shi in suka shigo dayan ko yana so yayi layya to kada ya aske kanshi kuma kai yake farcin shi muna ganewa ko to wannan yawan malamai wasu ta akan cewa haramun ne kai mi haramun ne kai aski haramun ne kuma kai mi wasu kuma suka ta akan cewa makaruhi ne in san samu ne kakka ya aski in kai askin babu wani abu amma dai abin da ake so kakka ya kama yanke farce din kuna ganewa ko saboda hadisin da Imam al-Bayhaqi yayi tadda shi daga hadisa Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wani mutum da ya tambaye shi game da layya yace bai samu abin yin layya ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yanke akai hunka kuma ka je ka aske kanka kuma ka saisaye gashin bakinka ka aske ka aske maranka mana duk gashin da kake so ka aske ka je ka aske saboda baka da mi Manzo Allah yace mai wannan shine cikin layya ka wurin Allah subhanahu wataala to saboda haka wannan yana nuna wato sharancin aikata waɗannan abubuwa kenan bai kamata mutum ya aikata su ba matukar dai yana da abin da zai layya in sun samu ne to kai yayi kai ya taba komi daga cikin jikin shi sai bayan ya kare wato ya yanka dabba shi ranar layya da in ya so sai ya yanka mishi sai ya yanke fartunan shi ya aske gashin kan shi je salau a mai aski da abin da yake so sai yi in sun samu ne amma mutum yayi ba laifi bane muna ganewa ko yawa amma dai abin da aka so shine wasu kuma malamai suka ce cewa haramun ne in kai saboda manzo Allah ya ce fala ya'khudanna kada yayi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin nuni akan me yana nuni akan wato cewa haramun ne abin baya da kyau sannan daga cikin abin da yake so ga mai layya idan ya yanka dabbar layyar shi ana so wato ya kasa dabbar shi kashe uku kashi na farko ya adana ya ashi yawa saboda can gaba ya zangi tuna layyar shi yana dauko ana cin naman shi ya adana shi kashi dai kuma ya sadaka da shi kashi dai kuma ya ajiye ta ci yawa irin wannan kwanaki na layya na farin ciki na murna shi ma yana ta ci kuma akwai wanda ya ajiye saboda in ya tuno layyar ya ci abin shi haka ake so ne saboda manzo Allah ya ce kulu wa tasaddaqu wa tadkhiru ku ci ku yi sadaka kuma ku adana amma da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musabbai da can na hana ku game da naman layya na hana ku ku ajiye shi sama ga kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma yanzu da ba can saboda an yi wani lokaci na yunwa mutane na bukatar abinci ran sallah sai manzo Allah ya ce kawai wanda ya ajiye sama ga kwana uku duk wanda ya ajiye naman shi yayin da kwana uku to yayi laifi yanzu manzo Allah ya ce fakulu ma badalakum ku ita cin naman layya abinda ya bayyana gare ku tasaddaqu ku yi sadaka wa dakhiru kuma ku adana saboda kada ta hana to amma daga baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada izini da zaka aje naman layya ka hasa waya ai ya da wani ma yanzu zaka yana da shi yana ne ya boye ba laifi bane ya adana abin shi dan yaso sai sa dan suna nan nan cikin kitse sai dan tsamo mai tsoka biyar shidda bakwai zuwa goma soya
yace ma madan ko yara kake ba ki aje mana abuna in nazo na ci abuna ni kare wani sai shekarar da ramal daya aje abin shi ba ya komi sai in ya bukata sai ya doko mai ci abin shi in ya bukata Allah ya samu dace wannan babu ya kare babul adahi sai babul aqiqa lokaci nawa kike kira
ba shirin kira mai ba
ab ko kullun ja baya ake tai to a kira sallah sai mu ci gaba insha Allah to a kira sallah mu amsa tambaya idan karatun mai ya tsaya daidai nan abinda muka fara ne dai Allah ya ba mu lada kuma mun tsaya daidai kan gaba kina za mu tashi sabon karatu wanda za a yi bayanin hukuncin zanen suna a cikin addinin musulunci na'am
Allahu Akbar.